hukumar laye kasashe na majalisar dinkin duniya tace sun soma gurin shi tare da gwamnatin tarayyar Najeriya don koyar da matasa kan sana'o'i daban-daban za su kasance masu dogaro da kansu. Daraktan hukumar na Najeriya Mr. Samuel Bwalya ne da ya bayyana wa jama'a labari hakan a garin Maiduguri bayan dokan nauyin horar da wasu matasa a jihar Borno kan wasu sana'o'i daban-daban. Tace sun soma wannan shiri ne na haɗin gwiwa tare da gwamnatin Najeriya wanda kuma za a kwaye tsawon shekaru biyar ana gudanarwa saboda bayar matasa damar zamowa masu dogaro da kai. Gine da ake tsayar ɗalibai duk shekara a jami'o'i da ma makarantun gaba da sakandare da dama.
The objective of the program is to stimulate entrepreneurship in Nigeria, support private sector development.
Yace manufar wannan shiri namu shi ne muna so mu horar da matasa ne kan sana'o'i daban-daban a Najeriya don dafawa kamfanoni masu zaman kansu musamman ma ga matasa.
And then we assist those young people once they are trained to be employed. And to do that, we are working with off-taker industries.
Yace zamu kuma taimaka wa waɗannan yaran da suka samu horo wajen samun aiki. Kuma yanzu haka muna aiki da wasu kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu don cimma wannan manufa namu. Yace ga waɗanda kuma muka horar amma ba su samu abin yi ba, zamu koya musu sana'o'in hannu wanda zai ba su dama don kafa nasu ƙananan masana'antar da kansu. Yace yanzu haka muna ba da irin wannan horo ne a jihohi 5 zuwa 6 na tarayyar Najeriya kuma ana yin su ne lokaci guda tare da wannan da kuka gani yanzu haka ana yi a jihar Borno.
13% of the population of Nigeria currently of the young people are not employed.
Yace wa kashi 13 na 'yan Najeriya har yanzu ba su da abin yi, dan ana magana matasa miliyan 20 wanda har yanzu ba su samu abin yi ba.
This particular program is solely funded by UNDP.
Yace wannan shirin da hukumar raya burane na majalisar dinkin duniya ne ta dauki nauyin shi kai tsaye. Amma idan muka kaddamar da wannan shirin za mu nemi taimako daga wasu takwarorin mu da ma gwamnatin tarayya don ci gaba da tallafa waɗannan matasa na koyar sana'a za su kasance masu dogaro da kai. Yace idan waɗannan matasa ba su da abin yi lalle za su sama mana abin yi, don haka dole ne mu tashi tsaye wa ganin cewa mun sama musu abin yi ko kuma sana'o'i. A cewar daraktan hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da burane, na kuma tambayi wasu da suka kasance cikin waɗanda suka samu wannan horo cikin matasa 50 da aka ɗebo, ko ya suke ji game da wannan damar.
Eh, suna Dahir Ahmad Suleiman, daga yana ka fito daga garin Banki, gurin jirana a garin nan, dan gurin jirana a cikin wannan garin. To ga shi zuwa an horar da ku har na sati guda, ne an horar da ku yana gaskiya horon da aka mana mun jaji sosai, saboda horo ne wanda zai canja mana rayuwa kuma zai sa mu ci gaba a kasuwanci. Ko da baka taɓa yin kasuwanci ba, ka zo ka samu wannan horon, to insha Allah za ka yi kokari ka gina kanka yanda za ka amfani jama'an da suke tare da kai, ba ma kai kanka ba.
Wani irin kasuwanci ne aka horar da ku?
Eh, horon da aka koyar mana yanzu za ka tafiyar da kasuwanci ne kowane iri.
Eh, sunana Tasuma Abdurrahman.
To ka tun ga sha Allah sa an horar da ku mako ɗaya na wannan mutanen yanzu da suka horar da ku saboda koyi sana'o'i. Kuma me za ka ce game da wannan sana'a da aka koyar da ku?
Eh, to a farko dai muna musu godiya sosai don sun koya mana yadda za mu yi sana'a har na tsawon kwana 6. Kuma mun ga kokarin su sosai, kuma mun fahimci
a cikin zuciyar Allah sa kun kori kun dauki wannan horo har na mako guda. Me kika sa gaba, me kike so ki koya?
To a gaskiya ni ina so in yi kiwon kaji.
Kin koyi wannan kenan yanzu?
Eh, ina yi ma yanzu kadan kadan, kuma anan ma na samu sauran bayani sosai da in naje zan kula.
Wasu matasa kenan da suka samu horo kan wasu sana'o'i daban-daban da hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da kasashe suka koyar musu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.